Kai 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 kai
la ila
wato kuna ji wai duk kun bude ido ko kun fara lowest bounce na area ko
lalle ka
to ni bana bari wani ya baci a hannuna
tabbas
wallahi duk wanda yana ji zai bude ido anan zamu bude wuta masa
zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani 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 kaga karfin hali wai karamin yaro zai ja da ni kai kana wasa da ni amma ba ka ja da ni to ban san rai ne ai ko malama tana da malami to ku mai da hankali kafin mu mai da martani take up the class na mai da favorite rapper ka dali bi they trying to charge me but chicken yaran bai ji magani kawai malam ka ba sar rai can never be enough for me
buba
zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani
a hankali ne zamu ba su magani kai I'm such a boss and I don't need your company kai labazi gani dan gari if they fuck with us amo sasu a kabari kai zamani boy big man the killer miti and if you talking about swag to muna da shi dan uban mutum zero filter duk abun da ka kawo ai mun fika go to J town ka tambaya why I see them go tell you I'm a classic most likely been on this rap since 99 that is precisely I'm so hard bamu using borgoko 90 suna gulma muna kullun su yo gali dey pull up to my condo soon go be I tell her say classic dey on the way to the crib now so she leave everything immediately proceed hey. Zamani kai yaran zamani zamani
zamani yaran zamani
yaran zamani
zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani
tun lokacin su Tupac da DMX ne da Gayu na muke ba su Boris akan BMX I'm an MPC of flow classic it's PMS built in nowhere ne Zambia ku je ku kawo POS I'm one in a million daga nera daya we made it a million ballin' kan Gayu nake like I'm Brazilian And I never thought I'd make it from the city I'm from Cause it's tough where I'm from Follow passing with no road Cause I'm winning with a sangari Lion King Mufasa Simon and Adajin Yankari Back in the days it was Gary and Kuli Kuli And Zumu Muke Gudu Mata Don't Suja Kuli Kuli Yo, shout out to the OG Chenji Dole Don't ever ask what happened to the old name When you come against the squad Make sure Kaya Shirin Yagi Hakamata Arewa Mapia It's pull up surprise it's class Karshen zamani yaran zamani waƙan zamani ai arewa mafiya gashi zamani yaran zamani zamani kaga yaran zamani